More music at kingdomflavor.com.
Kariya sargo ki sargo kin shidan Kariya sargo ki sargo kin shidan Da sun daure ayanka daga yin nasara Da sun daure ayanka daga yin nasara Rushe mulkoki mulkokin shidan Oh rushe mulkoki mulkokin shidan Da sun daure ayanka daga samun yanci Da sun daure ayanka daga samun yanci Wuta wuta kone su Wuta wuta kone su Wuta wuta kone su Rugu mai sarki Wuta wuta kone su Wuta wuta kone su Wuta wuta kone su Rugu mai sarki Yeah
And your ministers flaming fire You ride upon the cloud yeah. Mighty man in battle Commander-in-chief of the universe Oh God, rise up and fight our battles Send down your fire from above hey, Like in the days of old yeah. Look in the miracles of Jethro
mulki mulkokin shaidan da sun daure yayanka daga yin nasara da sun daure yayanka daga samun yanci
more music at kingdomflavor.com